Me sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM. Idan me sauraro yana biye da mu, a jiya muka kawo muku wani rahoto wanda wata bafulata na ta yi karar wata kaza bisa zargin cewar sabarin mata da man shanu. Lamarin da ya dangana har zuwa ga kotu. To akan wannan batu muka tuntubi barista Umar Usman Dan Baito don jin ko dokokin Najeriya sun yadda ai karar dabba
don muka yi duba da tanadin da shari'a ta yi a to ita dabba ba dan adam bace kuma ba yadda za a ce an gurfanar da dabba a gaban kotu ko an kai koda dabba kara gaban shari'a kuma yin haka ni a fahimta ta sai a ce ma abu ne da kamar an shigo da wasa idan muka kalla a shari'a shari'a ta yi tanadin cewa akwai wani aji na mutane guda biyu da shari'a ta sahali za su iya tsayawa a gaban kotu a matsayin mai kara ko wanda aka yi kara na farko shine a natural person ma'ana dan adam da Allah ya halitta mai baki mai kafa mai idanu wanda yake magana to natural person zai iya kai kara kuma za a iya kai shi kara a gaban shari'a to aji na biyu da doka ta sahalewa cewa zai iya shigar da kara a gaban kotu ko a kai kararsa shine artificial person mutum amma ba dan adam mai magana ba wannan ya hada da irin company da aka yi mai register da corporate affairs commission ko kuma incorporated trustees wanda su ma corporate affairs commission ta yi musu register da kuma hukumomi na gwamnati wanda doka ta tanade su kuma ta ba su dama cewa za su iya kai kara za a iya kuma kai kararsu kamar hukumar yan sanda kamar EFCC kamar irin ma'aikatan gwamnati ma'aikatan kasa ma'aikatan ilimi to waɗannan su ne ajujuwa guda biyu da doka ta sahali za a iya kai kararsu sannan su ma za su iya kai kara a gaban kotu to bacin wannan kashe-kashen ajujuwan mutanen da za su iya kai kara ko a kai kararsu to akwai kuma capacity ma'ana legal capacity da mutum yake da shi ma'ana dama ta shari'a da shari'a ta sahali mutum zai iya shigar da kara ko kuma a shigar da kararsa kamar yanzu idan muka yi duba karamin yaro wanda bai kai shekarun da zai mayyaze abin da yake mai amfanarwa ko mai cutarwa a gare shi to shi tanadin da doka ta yi idan yana da buƙatar cewa zai kai kara domin karɓo wani haƙƙinsa to shari'a bata ma sahale cewa shi ƙanƙanin yaron nan ya shigar da kara da kansa ba saboda ana ganin cewa a shari'ance bai kai hurumin da zai iya shigar da kara da kansa ba saboda haka sai doka ta yi tanadin cewa zai shigar da kara ne ta next friend dinsa wanda kamar abokinsa mafi kusa ma'ana hakan yana nufin cewa zai iya shigar da kara da sunan wani wakilinsa ko guardian dinsa mai kula da sha'aninsa hakanan in wani haƙƙi ne na wani a hannun yaro to shari'a abinda ta sahale shine in za a kai shi kara to sai dai a nemi wani mukusancinsa wanda yake kula da mas'uliyar na yaron nan a kai shi kara a madadin wannan yaron sannan sai mahaukaci da ba shi da hankali a shari'a akan ɗauka cewa a haliya ma'ana cewa ba shi da dama ta tasarrafi da kansa saboda haka idan akwai haƙƙin wani mahaukaci a hannun wani kuma 'yan uwan mahaukacin nan suna da da'awar za su karbu wannan haƙƙin. To abinda za a yi shi ma sai dai a shigar da ƙara na shi ta sai dai shigar da ƙara ta next friend ɗinsa, sannan idan kuma a wajen mahaukacin ake so a karbo haƙƙi, to shi kuma sai dai a shigar da ƙara ko ta wajen wani wanda yake kula da shi wannan mahaukacin, ko kuma akwai wani abu kamar a ce kungiya da take kula da haƙƙin masu taɓin ƙwaƙwalwa, to sai kuma wanda yake trustee wanda aka bashi amana ko kuma aka bashi nauyin zartar da yadda za a yi rabon dukiyar wani wanda ya mutu, to shi kuma shi ma in za a shigar da ƙara sai dai a shigar dole sunan sa ya bayyana a takardar ƙara. To idan muka kalli duk tanade-tanaden da shari'a ta yi, ba inda ta yi tanadi cewa idan dabba ta yi ba daidai ba a ce wai za a kai ƙarar wannan dabbar. Shari'a ba ta kalli wannan ba, kuma a shari'a ita dabba bisa idan da aka yi sakaci da ita aka taije tai wani barna, to a ka'idar shari'a ai mai dabba shi za a kai ƙara ba dabba ba, saboda haka a ce wai za a kai ƙarar kaza ko wata dabba makamanciyar kaza, wannan ba daidai bane a tsarin shari'a, bai daidai da shari'a ba, wasa ne.
Barista Umar Usman dan Baito kenan, ni kuma sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.